Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. A cikin Shama'ilul Muhammadiyya hadisin Ummu Zar. Mun yi magana dama zan mu tambaya a cikin shi. Na. To bismillahirrahmanirrahim. Zawji al-ashan naku. In an dik hudallak. Hudallak. Yawa wa in asukut
in nikali
utallak
za a rata yi
yawa to yawa malam qalatur rabi'a
zawji tace miji na kalailin
tihama
kalailin tihama kamar dare ne na makka
la harran wala wala qar
ba shi da zafi aka ba shi da
sai la harra wala qarraba wala makhafa
wala makhafa wala sa'am aka ba shi da zuru ba su da kuma kasa
ba ce ba wala khawfa lahu ta akai wala makhafa
wala makhafa wala wala sa'am ba shi da tsoro aka
ba shi bane bai yi da tsoron wala makhafa babu abun tsoro ma'ana tare da shi babu abun tsoro wala sa'ama kuma babu kosawa kenan ba shi bane bai da tsoron a babu tsoro kenan tattare da shi sai wa kuma kenan wanda suke nan akai ko kowa bai na alat al-khamisa zawji in dakhala fahid wa in kharaja asid wa la yasalu amma ahid kamar zaki ne
haka nan baya tambaya abin da yake na gida ba mai bincika bane na kwakwa abin da aka yi aka ci da aka
yi yawa yawa sai na nawa ne zan mu tashi yawa qalatu sadisa je zuwa ga ta abun nan ta shidda qalatu sadisa ta shidda take cewa zawji mijina in akala idan zai ci abinci laffa sai ya sudi har kwana wa in shariba idan ya sha abin sha istaffa sai ya tsotse har kwana kenan yake nuna cewa mai hadama ne ruwa ma ya shan ya tsotse har kwana wa in nidaja idan ya kishin gida ya kwanta iltaffa sai ya lulluba in ya kwanta ya lulluba barci sai an tada shi ita ce wala yulajil kaffa bayya sanar da tahi liya alamal basa dan ya san abin da yake watsuwa kenan can da tace basa nan kuma liya alamal basa dan ya san to biyo tana tare take ruwa ko tahiya ta daba a ya umma ce shi dan da aka tafi ina zai yawa ai sallame sunan kafa wala yulijul kaffa bai shigar da tahili ya alamal basa dan ya san abinda ake watsa nan gurin take cewa in akala laffa ai aksara da'ama khalla sunufu kala na'am in yana cin abinci zai hada nau'i nau'i na abinci din ya gama cin yayi kamar dabba in sharba istaffa kenan wannan abun gane zargi ne istaw aba jami'u ma fil ina'i hasal kalamu hazamu kana nihi istaffa zai tsotse har kwana mana zai shanye duk abin da ke ciki bai saura ko ruwa ko tuwo shi bai saura yace tace nidaja iltaffa idan ya kishin gida zai lulluba kana nihi idan zai yi barci a gehe na gehen daki min albayu talaffahu bi kisa ya lulluba da marlubin shi shi kadai wanqaba da sai lullube iradan ali ya kauda kai ga iyalan shi wannan kinaya ce game da babu kyakkyawan mu'amala wajen kwanciya haka nan wajen abinci haka nan wajen abin sha kenan kowane bangare shi sharri ya gama la yulijil kafal ya alama wala dakhulu ila badan zawjati ya alama basuha bayya shigar da hannun shi cikin himma cikin jikin matar shi balle ya san damuwa ta ya san bakin cikin ta inna ma ashku basi wa huzni ila Allah albasu ita ce damuwa bai ya shigar da tahin shi ma'ana liya alamal basa dan ya san damuwa da bakin ciki ba ruwan shi da damuwar ta kenan wannan shi ga baki daya abinda take nihi zargi ne shine halin shi sai na gaba qalatu sabi'a ta bakwai take cewa zauji ayaya umujina ya kasance mai tsananin guragura ne mana al'ayyu wanda ya kasance bai ya iya magana au ga yaya dukkan shi daya ne daga yaya da ayaya ma'anar shi daya ne au da baqa ko da baqa ne dukkan ma'anar sa daya kullu da illahu da duk wani magani cuta ce a wajen shi shajjaki ya muke rauni akai au fallaki ko ya mareki au jama'a kullallaki ko ya hada muke duka biyu zaman arman shi kenan shi tace ayaya u ai shine ma'ana ayyun bil amri wanda lamari yana bashi wahala au nudu ko furici tabaka o shine allazi yandabi qawlihi umuruhu hamkan lamurran shi din rikice mishi suke sabar da hauka da wauta ko kuma shine mai kasa bude bakin shi yayi magana ana tabaka ya dabbiku shafatahi laibunan shi kullun alimke suke bai bude su kullu da illahu da jami'ul adwa mawjuda duk cututtukan duniyan nan sun tattara jikin shi in ce bila dawa ba magani fa fihi sa'irun naqa'is tare da shi akwai naqasu wa baqiyatul uzri da duk wani aibu tattare da shi shajjaki ma'ana ya muke rauni akai ko kuma tana nihin ita karan kanta ma'ana shajjani au falla ne tayi da mirin ga al-khidab darabaki au kasara yake min ash-shajji al-fallu wa shajju shine akai rauni akai al-fallu kuma shine mari a wannan akumci kenan duka shi kullun wannan shine yanin shi daga bugo sai yake shi daga rauni akai sai an huska qalatil samina sai ta takwas tace zauji mijina almasu masu arnabu shahwa jikin shi shahwa ce ta abun nan shahwa ce ta zomo warihu rihu zarnabu kamshi kuma shake shake ne na wannan na gamba shake ne na icen gamba wani ice ne mai kama da gamba amma kawai gamba ake fassara shi yawa nan gurin tace masu arnabu ma'ana kamasul arnabun tashbihi ne tai albalig kamasul arnabu kamar taba jikin zomo ne filin al-arika ma'ana wajen tabshin jiki tana nihin kau karimul jani mutun ne mai karamci mai hali nagari rihu zarnabu nabatun tayyibur ra'iha al-zarnabu tuha wani ice ne mai tsananin kamshi abinda take ne ta sufi busun kharitana nihin sufan tashi da kyakkyawan halaye wa karmul ishra da karamci wajen mu'amala walinul jani da tabshin hali in kuma tana nihin zargi ne sai kasance al-linu basharatihi wa tibu arfihi an dafi jima'ihi sai ta gaba qalat at-tasi'a sai ta tara tace zauji rafi'ul imadi mijina mai madaukakin al-imadi gimshiki ne gimshikin shi mai tsawo ne dawilin nijadi kuma mai tsawon gurin ganawa ne azimur ramadi mai girman toka ne qaribul bait minan nadi masabkin shi gidan shi yana kusa da gurin hada zama gurin mazauni ma'ana rafi'ul imadi al-imadu umudul bait gimshikin gida tana nihin siffan tashi da karamci da nasaba cikin daraja cikin ma'ana kawai dan babban gida ne tada'ul bait mawdi asharafu kaw azimur ramadi kasirur ramadi wa ay tokashi mai abun nan ce mai yawa ce tana nihin mai yawan karbab baki ne wajen tokar da ake dafa abincin jama'a ma ta yi yawa da kuma karamci da kyauta tawirin najadi an-najadi hiya hamalatu sayfi madaukin takobi in an sa takobi an-najad wannan abin da ake rike a hannu shine an-najad to tana nihin madaukin takobin shi mai tsawo ne dalili ne akan cewa dulul qama dogon mutun ne wai yumkin an yakunu qaribul bait min ma'ana majlisin shi kusa yake da gurin zaman mutane marawaci gazu bai wannan ba kusan hada mutane yaje kai gidan shi na an yi taleko a ce kai kuwa mu kazanin kuma mu kazanin shi kuma can ya kai kusa da gurin hada inda ake hira ake zama yaje yayi gidan shi dan a shigo a ita ba amsa wa hazal qurbu yakunu li ilamin nas bi makani kawai yana nihin ya sanar da mutane shi mai karamci ne ya zama na kusa da mutane duk abin da suka nema da baki a ce akai gidan wani wannan shine sha'anin mutane masu karamci a jahiliya haka suke yi qalatul ashira sai ta goma tace zauji maliku mijina maliku sunan shi ne wa ma maliku wa ya sanar da ku me ake nihi da maliku ma'ana tana tambaya ce ta ta'ajjub ta abin mamaki tace maliku khairun min zalika malik di yahi wannan sufofin mazajen da kuke zanawa lahu ibulun yana da raqum ma kasiratul mubarak masu yawan madurkusa inda raqum man shi kadai ke durkusa ba kadan bane qalilatul musarihi kuma masu karancin gurin zuwa kiwo di yawan su na yankawa ne ba na a tura kiwo bane idza sami'ina sautal mizhar idan sun ji sauti na goge goge na yanka ai kanna annahunna hawalik sun tabbatar da cewa su halaka su za ai raqun man kansu saboda karamcin sun saba da sun ji an yi goge sun san yanka ce za ai saboda ita ce aikin shi karamci ne ba ya tara ba ya yi zace zauji malik sunan shi ne sunan mijinta ne ta kawo ta azimi ne da tace wa ma malik ta ajjub ne tayi saboda girmama sha'anin shi da kamba masha'anin shi tace zauji malik khairun min zauji sabiqa kenan ta tara take mu'amala tunda sauran zuwa sharri ne suka siffanta majazin su ba an ce ba khairun min zalika wajen sharri tana nihin ta kusa da ita da ta siffanta mijin ta cewa zauji rafi'ul imadi dawilul nijadi azimur ramadi qalilul bait min qaribul bait min annadi shi yasa tace khairun min zalika yahi na tataran nan da ta ambato karamcin shi da mutuncin shi almubarik shine inda yake durkusar da raqumi qalilatul masari anna iblahu kaseeratun fi hali burukiha di yawa gare su wajen halin kwanciye su kuma amma idan an sake su sai su zama na ɗan kadan ne saboda yawaici duk an yanke su an babaki bana wajen madurkusa ga su di yawa amma in za a tura su kiwo kullun sun rage sun zama ɗan kadan dan yayin kama baki sautul mizhari wani karhi ice ne wanda ake bugawa a wajen da za a yi abin goge kawai annahunna hawali sun tabbatar da cewa za a yanka su a ba ma baki a zo da gangawar da ake alama cewa sauti ne na cewa yanka da renka raqun ma za'ai saboda yanka su ma sun san da sun ji motsin goge raqun ma sun san yanka ce kawai za'ai nan duka gaskiya ce suke faɗa ba da tabo nan zan mu tsaya sai ta ƙarshe ita ce wanda ake nasaba hadisin gare ta ita kuma ita nata yahi na gabaki ɗaya ma abin da zata faɗa ummu zara ita ce ake nasaba hadisin da ita ran saboda ita ta abun gakin hadisin wangakin gabaki ɗaya mujinta ta kowane bangare ina zan mutaka tashi sai gobe insha Allah sai mu yi da sana'a ummu zari na 11 ita ce ta ƙarshe insha Allah to wannan ita na jama'a ya samu koyon